Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a bangaren fata Dr. Zainab Babba dake aiki a asibitin koyarwa na Abuja dake karamar hukumar Gwagwalada. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkanmu kadai.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan irin cututtuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata.
Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa. Kala daban-daban sun kai kala wurin 4,000. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka, kowane mutum daya yana dauke da matsala ta fata. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ko kuma farce ko kuma gashi. Wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke. Akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar a ce wai common skin diseases haka kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection ɗin nan muna da su warts muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare ɗin nan sannan kuma akwai fungal infection kaman makero da na san mutane da yashi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar cabies ƙarzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci changing color ko yanayi na fata mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kaman fata ta yi haske kamar irin vitiligo an ce Michael Jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fata take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk wannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka an kalla wato yanayin fata suka ga kaman fatan mutum ta kone ta yi bororo ta duri ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamun su kaman masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon siga kuma ko masu HIV to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu dermatosis of pregnancy suna iya zuwa da wasu irin nasu yanayin cututtukan fata wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara akai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai yana iya kawo matsala ta fata koda maganin asibiti ne ko maganin Hausa ko wani irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a bakake bamu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kaman squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tumor skin cancer din da muka fi samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers koda a cikin bakake sosai akwai kuma kamar a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado wato halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu genodermatosis to kusan sai in ce a takaice kenan abinda zan ce akan matsalolin fata
to likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli
wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lalle akwai abinda za a iya yi a hana faruwar su sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kaman ka rude ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka zaka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita to wannan kenan sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi albinos kenan tun daga yara iyaye muna ga musu muna ba su shawara in sun zo asibiti amma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana rana ita take kawo musu wannan skin cancer din to in sun zo zamu ba su shawara su dinga rufe jiki a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga fadakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kaman zai yi sana'a aiki a rana ba kaman noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kaman a ce ta canjin kala to wani abin da yake kawo irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafa-shafa dinnan da suke sa bleaching to suma suna iya kawo matsala to kin ga za a iya gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayika masu kyau wanda zaka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin ga aka kiyaye shan magani ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya bada magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a je a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu sannan kuma wani abu da ba wai mai yawa bane wasu sai kamar irin su infection din kuma wani lokacin cudanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cudanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su what ana dauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya daukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti a ga likitan fata zai bada shawarwari za a bada kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba
yaya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu
a wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage to akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirje fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya dada bata fata akwai kuma abin da ya kamata din ayi misali muna ce musu emollients mayika ne wanda kaman suke hana bushewar fata muna cewa kaman occlusive emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wanda suke karawa fata danshi to in dai za a shafa mai a fatar da za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakanan bane ba dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyin yazo abin yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in insha Allah
fatar jiki sai ta rika kaikayi me ya kamata mutane su yi don samun saukin hakan
bayan rage wanka zuwa sau biyu zuwa uku a sati kuma dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo kaikayin fata ko bushewar fata saboda haka mukan ce kada a wuce minti 5 zuwa 10 yayin yin wanka musamman kuma dai ina ƙara fada idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yayi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon dake jikin fata to kuma in maiƙon jikin fata din aka wanke shi to kin ga zai zama ne kenan fatar bata da taushi sosai to zata ƙara bushewa zata kuma yi kaikayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci zaka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba duk da dai sanyi yana saka bushewar fata kuma na riga na faɗa da ma fata mai busasshiya za ta yi kaikayi sosai amma ina so a gane ba wai kaikayin fata mu a wurin mu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa kaikayin fata saboda haka indai mutum ya danyi abinda nace a baya ai amfani da a shafa mai ai amfani da emollients moisturizers and then kuma ba a dan samu sauki ba to shawara da zan bayar shine gaskiya aje a ga likitan fata saboda dalilai da yawa suna iya kawo kaikayin jiki kada a dauka cewa kamar yanayi na sanyi din ne kadai yake sa wannan
duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya a